الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درسنا قريبي لقوم شاءكو فكرتون الحجة في بيان المحجة دمكي قباتروا لتافع الإمام إسماعيل بن محمد التيمي رحمه الله دمكي قباء يوم مجلة نفر شافينا داري حدود حمسين هذا لتافع شافينا داري حدود ثلاثين بتاقص إن شاء الله وانا درسينا دوكي بياني أكن دوسا مسلات قدس ya ware babi a ƙarshen bayaninsa game da Isra'i manzon Allah wannan shine bayaninsa na ƙarshe game da tafiyar Isra'i saboda haka sai ya kawo wannan babi musamman saboda ya fassara wasu kalmomi waɗanda suka zo a cikin hadisan الإسراء والمعراج أصلي وانن باب يعيش في بيان معنى المعراج سبب بيان أبو بوا مهمي ودن دأكي بيان أكنس أتفير الإسراء من دببان الأمر يشيني المعراج نعيش في ذا المعراج isa yake faslun qala ahlul lugha masana larabci suna cewa al mi'raj da kaje ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiyar isra'i da al mi'raj wato al isra tafiyar annabi tsakanin makka zuwa qudus wannan shi ake kira al isra amma al mi'raj shine tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin kudu zuwa sama to shine yake so musamman ake nufi da kalmar ma al-mi'raj asali wannan kalma yace to masana larabci suna cewa al-mi'raj asali da larabci huwa sullam as-sullam shine tsani tsani wanda ake takawa a hau sama asali as-sullam shine ake nufi da al-mi'raj sai ce waddaraju da kuma matakala. Matakala ana kiran su al-mi'raj, haka nan tsani akan kira shi al-mi'raj. Matakala wani iri, sai ce yu'raju bihi ila sama'i, wanda ake tattakawa ana amfani da shi a haura sama. To dan haka in aka ce al-mi'raj, wato wani abu ne a shi, ba ma tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Qudus da sama ba. Kalma ta al-mi'raj tana daukan ma'anar wani abu wanda ake hawansa, wanda shi yake kai mutum sama. Shi ne sai ce da larabci wal-uruju al-irtiqa'u. Idan aka ce al-uruj, wato shi ne al-irtiqa'u. Al-irtiqa'u shi ne hawa, was-su'udu da kuma haurawa, wanda dukkan su ma'ana guda ne. Wannan ya zo ta bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma a littafinsa Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya, shafi na 158, yana fassara kalman al-mi'raj. Ya ce asali al-uruju huwa su'udu da larabci. As-su'udu shi ne haurawa. Shi ne sai ya ce fal-mi'raju. Don haka idan aka ce al-mi'raj, ma ya kunu bihin murtaka ila sama'i, shi ne abin da yake zama ake haurawa ta dalilinsa zuwa sama. Kaga yana mana bayani akan cewa wata halitta ce musamman wanda ake amfani da ita ta wajen tafiya sama. Misali, akwai abin da ake hawa kafin aje sama din, to wannan abin da ake hawan shi ne al-mi'raj. Wannan fassara guda kenan ya kawo. Yace fal mi'raj, saboda wancan bayani da ya gabatar, ma yakunu bihil murtaqa ila sama'i. Wannan fassara guda ne. Waqila nabiyu, yace kuma an ce abinda ake nufi da al-mi'raj, ma yu'raju fihi al-arwahu, wani abu ne wanda ake haurawa da rayukan ƴan adam. Wato idan mutum ajalinsa ya zo, idan mutum ya zo mutuwa, idan aka ɗauki ransa, ta ya ake a tafi da ran sama? Wani abu ne wanda ake ɗaukan ran, wato kamar wata halitta ce. Wannan halittan da ita ne ake ɗaukan ran mutum a kai shi sama. Kuma wannan halittan tana da kyau. Kamar misali, a yanzu a ce jirgin sama, wanda yanzu aka yi tafiya mai nisa sai ka hau. To wannan wata halitta ce wanda idan aka karɓi ran ɗan adam, sai a yi amfani da ita a kai wannan rai sammai. Kuma ita wannan halittan tana da kyau sosai. Sai ya ce falaisa shay'un ahsana minhu, babu abin da ya fi wannan halittan kyau. Idza ra'ahu arwahul mu'minin, idan rayukan mumine suka gan shi. Idan kai mumini ne, lokacin da aka zo karɓan ranka, za ka gani. Kamar da shi malamin da yake faɗa mana kenan. Wannan fassara ta biyu kenan da ake game da al-mi'raj. Wato akwai malaman da suke cewa al-mi'raj wata halitta ce da ake ɗaukan rayuka, ake kaiwa sama da ita. Ita wannan halittan tana da tsananin kyau. Kuma shi mumini idan aka zo ɗaukan ransa, to zai gani ba abin da ya taɓa gani mai kyau fiye da shi. Wato duk rayuwarka a duniya baka taɓa ganin abu kyakkyawa irin wannan halittan ba. Shi yasa ya ce idza ra'ahu arwahul mu'minin, amma banda kafirai masu imani. Ya ce lam yatamalak, saboda haka mutum ba zai iya mallakan ransa ba. Allah takhruj, bare ya ki fita. Da zaran an nuna maka wannan halittan, sai ka ji kana sha'awar ma tafiya. Wato sai mutum ya bada kansa, sai a karɓi ran shi, sai a tafi da shi sama. Allah ya kyauta ƙarshenmu. Waɗannan fassarori guda biyu da ya kawo. Kuma hakika wannan fassara da ya bayar na biyu ba ta da hujja. Ba shakka za ka riƙa gani a littafai na aƙida, malamai suna faɗin cewa al-mi'raj wata halitta ce da ake ɗaukan rayuka, ana tafiya da su ta hanyar ta, ana kai su sama. Amma babu wata hujja ingantacciya daga manzon Allah. Har yanzu dai yana ƙoƙarin fassara mana al-mi'raj. yace wa qawluhu farqan suratul ma'arij ayata uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yace minallahi dhil ma'arij minallahi dhil ma'arij ya danganta kalmatan mi'raj ga Allah dhil ma'arij Allah mai matakala Allah mai matakala shi yasa yace ta'aruju mala'ikatu war ruhu ilai mala'iku da mala'ika jibrilu suna haurawa ta wannan matakalan suna isa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato suna isa ga abin nan sama ta bakwai suna isa ga kusa da al'arshin Allah to shine sai fassara al ma'arij yace zid darajati shine zil ma'arij wato Allah subhanahu wa ta'ala mai matakalu ad-daraja shine matakala idan aka ce ad-darajat kaga matakalu jam'u ne to wannan ya nuna cewa kaga yana kokarin ya karfafa cewa asali al-mi'raj halitta wanda ake takawa ana hawa sama to kaga wannan ayar kamar tana zama hujja tunda an ce zil ma'arij kuma ba mi'raji guda ba jam'u kaga yana gwada cewa Allah mai matakalu ashe akwai matakalar da ake hawa a je sama hatta mala'iku suna hawa ta wannan matakalar ne kafin su yi tafiya shi yasa Allah yake ta'aruju ilaihi ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai mala'iku suna hawa zuwa ga Allah ta waɗannan matakalun kaga kenan ya ba mu hujja ta gefen alqur'ani to sai yazo kuma ta gefen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hujja akan cewar lallai matakala ake nufi ya ce wa sami'a sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bayan rasuwar manzon Allah kenan radiyallahu anhu an tafi aikin hajji ko kuma an je umra sami'a ba'da ahlihi yulabbi sai yaji wani daga cikin iyalansa yana yin talbiya kasan idan mutum ya tafi umra ko ya tafi aikin hajji idan ya shiga ihram zai riƙa yin talbiya talbiya ita ce labbaika allahumma labbaika shi yasa ya ce yulabbi to an tafi wannan an yi wannan tafiya sai ya ji wani daga cikin iyalansa yana cewa ya zal ma'ariji kaga yana kiran Allah kenan ya mai matakalu shine Allah subhanahu wataala ya zal ma'ariji fa kala sai sa'ad bin abi waqqas sai yace innahu la zul ma'ariji lallai Allah mai matakalu ne ba shakka to amma sai yace wa ma hakaza kunna nulabbi mu ba haka ne muka kasance muna talbiya ba ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah wato yana nufin cewa wannan talbiya da wannan mutumin yayi a cikin iyalansa ba a yi ta a zamanin manzon Allah ba ko da yake sa'ad ya tabbatar da kalmar ba laifi bane mutumin yace ya zal ma'arij kaga yana kiran Allah ne kamar ka ce ya Allahu sai ce ya zal ma'ariji ya Allah mai matakalu sai sa'ad bin abi waqqas ya tabbatar yace innahu la zul ma'arij lallai Allah mai matakalu ne amma dai talbiyar ka ba irin ta muke yi a zamanin manzon Allah ba to wannan hadisin asali hadisin Abdullah ibn Abi Salama ne kuma hadisin bai inganta ba hadisin nan bai inganta ba kaga yana nuna cewa a zamanin annabi ba a faɗin wannan kalma don haka zaka ganshi a takrijul musnad shine hadisi na 1475 shi wannan hadisin na sa'ad bin abi waqqas bai inganta ba akwai hadisin da ya inganta kuma sai ya zama akasin shi hadisin yana al musnadul imam ahmad riwayar jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda shi jabir ya tabbatar a zamanin annabi ana haka din amma kaga shi ya kawo mana hadisin na akan a zamanin annabi ba a yi shi yasa sa'ad yake cewa ma hakaza kunna nulabbi mu ba haka muke talbiya ba ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah amma abinda Jabir ya tabbatar yana ba mu labarin hajjin manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji tare da sahabbai an bar garin Madina labari mai tsawo babu ma labarin da aka bayar game da hajjin manzon Allah kamar hadisin Jabir wanda mun yi magana akan sa a karatun bulughul maram Jabir ya ce bayan an bar garin Madina kala sai ya ce wannasu mutane suna talbiya ana tafiya da manzon Allah mutane suna talbiya yaziduna sai suna karawa zalma ariji wa nahwu min al-kalami ba wannan kalmar kadai ba ma zaka suna kakkara wasu kalmomi daga cikin su akwai zalma ariji sai Jabir ya ce wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma'u annabi yana ji fala yaqulu lahum shay'an manzo Allah bai ce musu komai ba kaga annabi ya ji amma bai hana su ba wato ana tafiya tsakanin Madina za a je Makka ana talbiya labbaik allahumma labbaik wani idan yayi talbiyan sai ya kara da zalma ariji annabi ya ji amma annabi bai ce ka daina ba kaga wannan shi yake nuna annabi ya tabbatar iqrar ya tabbatar kenan kuma hadisin yana sahihu abi daud hadisin 2813 kamar riwaya ta ibnu khuzaima sahihu ibnu khuzaima hadisi na 2626 jabir yace fa kharaja annabi ya fita daga madina hatta idha stawat bihi rahilatuhu ala albayda sai da annabi ya taho wani fili rairayi mafi girma a bayan kabar madina fili ne mai tsawo a halabi tauhid manzon Allah sai ya ƙara daga muryarsa ta wajen talbiya ba wai anan yayi ihrami ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki haramin sa ne tun daga Zulhulaifa ba ma da yace ahallabi tauhidi wato yana nufin annabi ya daga murya ta wajen talbiya domin talbiya kalman tauhidi me yasa aka ce kalman tauhid saboda Allah ake kira labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik la sharika wannan kalma ta la sharika shi yasa ake kiranta kalman tauhidi wasu yana kiranta talbiya wanda shine sunan da yafi shahara innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka to sai Jabir yace wa amman nasu shi annabi bai taba karawa ba wannan ita ce talbiyar manzon Allah saboda kai sai idan zaka yi talbiya ba talbiyan da tafi albarka kamar wannan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka yace iyakar abinda annabi yake faɗa kenan amma mutane fa yaziduna suna karawa zalma ariji sai su kara zalma ariji a ƙarshe Allah mai matakalu wato kamar suna tabbatar da Allah yana da matakalu wan nabiyyu yasma'u annabi yana jinsu la yaqulu shay'an annabi bai taba cewa komai ba so in ka lura hadisin Jabir wanda ya inganta ya tabbatar mutane sun yi ƙarin wannan kalma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba kaga mun samu hujja akan babu shakka daga sunayen Allah akwai zulma ariji kamar yadda Allah ya faɗa da kansa a farkon suratul ma'arij minallahi zulma ariji ashe zulma ariji din nan yana daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma baya ga alqur'ani ya tabbatar mutane sun faɗa annabi ya ji annabi bai hana ba sallallahu alaihi wasallam to idan muka dubi wannan sura min Allah bil ma'ari ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibril suna haurawa zuwa ga Allah to ta bayanin da malamin nan yake yi ya nuna cewa wani matakala ne wato haka kawai daga nan kasa ba za ka iya zuwa sama ba ba ma mu kadai ba hatta mala'iku ba ma su ba har mala'ika jibril haka kawai ka kama shawagi ka shiga sama ba zai yi ba akwai hanya wannan hanya da ake bi ita ce ake kira al-ma'arij saboda kai sai ake kiran tafiyar manzon Allah al-mi'raj wato akwai wani guri inda ake hawa sannan aje sama wannan gurin kuwa hatta mala'iku ta nan suke hawa shine sai mu ci gaba yace kila fi tafsir ta wajen fassaran wannan sai wasu malamai suna cewa ta'arujul mala'ikatu ila sama'i ay mala'iku suna haurawa zuwa sama ne min sakarati baitul muqaddas daga ainihin dutsen da yake masallacin Qudus. To kaga kenan wannan dutse na masallacin Qudus nan ne zaka taka sai ka haura sama. In baka je ta gurin ba, ba za ka taɓa samun ƙofan zuwa sama ba. Kaga sai ya fassara wannan bayani na Allah da ya zo a farkon suratul Ma'arij da haka. Kuma ba shi kadai bane, ba shakka zaka gani a littafan tarihi. Kamar misali Al-Kamilu fi Tarih na Ibn al-Athir. Yana juz'i na farko shafin 651. Da yake ba da labari sun manta laka bi annabi ya ce mala’ika jibrilu sai ya tafi da ni. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin Qudus da ya fito sai mala’ika jibrilu ya tafi da annabi fasa’ida bi alaiha sai mala’ika jibrilu ya haura kan wannan dutsen tare da ni. Muna hawa kan wannan dutse fa’iza mi irajun ila sama’i sai ga wani matakala wanda ya sauko daga sama la yanzurun naziruna ila shay'in ahsana min dun mai kallo ba zai taɓa ganin abin da ya fi wannan matakalan kyau ba bai kawo hadisin ba shi malamin littafin nan amma ya datso shi ne wannan za ka gan shi cikakke hadisin yana da ɗan tsawo. Wato annabi da kansa yake ba da labari ya ce bayan ya fito daga masallacin Qudus sai suka hau wannan dutse da mala’ika jibrilu shi ne sai manzon Allah ya ce wa minhu ta'arujul mala’ika daga wannan dutsen mala’iku suke hawa sama. Shi ne sai Ibn al-Asir yake cewa asluhu fi sakarati baitul maqdis asali wato wannan dutse na masallacin Qudus wato shi ne matakalan da ake iya hawa zuwa sama duk duniya ba inda za ka hau zuwa sama sai ka je gurin. Shi yasa aka ɗauki manzon Allah daga Makka sai aka kai shi masallacin Qudus. Daga masallacin Qudus bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah shi ne manzon Allah yake cewa summan talaqa bi jibrilu ila sakhara mala'ika jibrilu sai ya kama ni sai ya haura da ni wannan dutsen muna hawa dutsen fasa’ida bi alaiha fa’iza mi irajun ila sama’i ina hawa dutsen sai ga wani tsani daga sama wannan tsani shi ake hawa shi ne sai manzon Allah ya ce ra’asuhu multasiqun bis sama’i shi wannan tsanin ƙarshensa yana maƙale da sama gashi ya sako har kan wannan dutse yanda dai kasan tsani da ake takawa a hau sama sai ya ce fahtamalani jibra'il sai mala’ika jibrilu ya ɗauke ni wa waba'ani ala janahihi ya ɗora ni akan fuffukensa wa sa'ida bi sai ya haura da ni kan wannan matakalan ila sama'i duniya sai gashi mun shiga sama ta ɗaya. Amma wannan labarin gaba ɗaya bai inganta ba saboda haka mun riga mun karanta hadisai da suka inganta daga manzon Allah. Ta abin da yake so ya tabbatar mana wannan dutsen na masallacin Qudus yana da muhimmanci kuma gaskiya ne babu shakka wannan dutsen ya samu muhimmanci ta sashin abubuwa guda biyu. Da farko abin da ya kamata mu sani wannan dutsen yana daga cikin duwatsun da suke masallacin Qudus kuma har yanzu yana nan dutse ne ba wani mai girma sosai ba a yanzu ma yana tsakiyar masallacin ne kamar yadda kaga masallacin nan to dutsen yana tsakiyar masallacin Qudus idan ma ka yi googling za ka zo hotonsa a cikin masallacin Qudus dutsen yake amma a zamanin manzon Allah ba a cikin masallacin yake ba yanda manzon Allah yake bayani don abinda hadisai suka nuna kenan kuma shi wannan dutsen an ce tsawonsa baya wuce mita 18 faɗinsa kuma bai wuce mita 13 ba ka san da wuya ka ga ɗan adam da tsawonsa ya wuce mita 2.5 to shi dai mita 18 don haka ba wani dutse ne mai tsananin girma ba musamman da yake ma a yanzu a cikin masallaci yake. Kasancewar bayaninsa ya zo a cikin hadisan manzon Allah, wannan ya sa wannan dutse ya samu muhimmanci, wanda a dalilin haka ya sa mutane suka yi ta rubuta littafai dangane da falalar masallacin Qudus. Kuma duk sa'ilin da za a yi magana a kan falalar masallacin Qudus, sai an kawo bayani game da wannan dutse. Kuma littafai da aka rubuta suna da ɗimbin yawa, littafai daban-daban tun zamanin da har zuwa yanzu. Misali, akwai kitabu Ithafil Aqsa bi Fada'ilil Masjidil Aqsa, littafin Abu Abdullahi As-Suyuti. Musamman ya rubuta ne saboda kawai bayani game da masallacin Qudus. Don haka yasa idan aka ce za a yi magana ne game da abubuwan da suke masallacin Qudus, magana ce mai tsawon gaske. Kamar a ce za a yi magana ne game da masallacin Ka'aba, kaga shi ma yana buƙatar bayani mai tsawo. To haka masallacin Qudus, saboda hadisai da aka riƙa samu, kuma galibin hadisan ba su inganta daga manzon Allah ba. Wannan shi ne abin da ya kamata mu sani. Yana daga cikin abin da malamin nan bai yi bayaninsa ba. Amma idan ka dubi littafin nan za ka gani sun kawo labaran. Akwai kitabul Isra'i wal Mi'raj, littafi ne Al-Isra'u wal Mi'raj, banda na Ibn Abbas, banda kuma na Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Akwai na wani malami da ake kira Musa Muhammad Al-Aswad. Sannan akwai littafin da aka rubuta game da tarihin Qudus kanshi, shi ne kitabul Qudus Al-Khalida, shi ma littafin zamani ne, wani malami Dr. Abdulmajid Zayid. Akwai kuma kitabu Asharun Masajid fil Islam, masallace da suka fi shahara a musulunci, sai malamin ya rubuta tarihi game da waɗannan masallacai, ana kiransa Sayyid Abdulmajid Bakar. Akwai kitabul Qudus Arabiya Islamiyya, don ya tabbatar da tarihin Qudus, ya tabbatar da mazauni ne na musulmai kuma na Larabawa, don ya kawo dalilai da yawa. Ana kiransa Sayyid Faraju Ar-Rashid. Wala shakka akwai bayanai masu yawan gaske wanda za ka gani a littafin da suka yi magana game da masallacin Qudus, amma duk da labaran galibi ba su inganta ba. Abubuwa guda biyu ne suka inganta game da wannan dutsen, abubuwa guda biyu. Waɗannan abubuwa su suka ba ma dutsen muhimmanci, wanda dalilin haka ya sa ɗan fara magana a kansa a nan, shi wannan dutsen na masallacin Qudus. Dalilin muhimmancinsa na farko, wanda in mun lura cikin hadisai da muka yi ta karantawa na manzon Allah, mun yi bayani a kai cikin bayanai da muka yi ta kawowa na hadisai, mun ji abin ya zo ta bayanin ya zo ta riwayar sahabbai daban-daban, amma riwayar da ta fito da bayani ƙarara game da wannan dutsen muhimmancinsa ita ce riwayar Buraidatu bin Husayb al-Aslami, sahabin manzon Allah, Allah ya ƙara masa yarda. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a labarin da Buraida yake bayarwa game da tafiyar manzon Allah, tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakanin Makka Qudus da Qudus zuwa sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari, kuma an samu riwaya daban-daban, sahabbai suka dinga bayyanawa. To amma riwayar Buraida kuma ta inganta, saboda riwaya tana sahihu Tirmizi, hadisi na 3132. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai za mu ɗauko daga farko ba, saboda waɗannan galibi hadisan mun karanta su. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, bayan mala'ika Jibril ya ɗauke shi akan al-Buraq daga Makka zuwa Qudus, sai manzon Allah ya ce lamman tahaina ila baitil maqdisi, lokacin da muka ƙarasa zuwa masallacin Qudus, akan ce mai baitul maqdis, kuma akan ce masa baitul muqaddis, kamar yadda malamin nan ya rubuta a nan. Lokacin da muka isa masallacin Qudus, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mala'ika Jibril sun bar Makka sun iso Qudus, da suka iso Qudus, manzon Allah ya ce qala Jibrilu bi usbu'ihi, bayan sun sauka daga kan wannan dabba al-buraq wato sai annabi sallallahu malaika jibrilu sai ya huda wannan dutsen da yatsarsa qala bi usbuhi fa kharaqa biha al-hajara malaika jibrilu sai ya huda wannan dutsen da yatsarsa wa shadda bihi al-buraqa sai malaika jibrilu ya daura wannan dabban a cikin wannan dutsen so kaga wannan dutse ya samu mahalli ba shakka an samu dalilin da yasa ya zama muhimmi malaika jibrilu ya huda wannan dutse kuma ya daura wannan dabba ta al-buraq wanda akanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayin tafiya tsakanin makka zuwa qudus ittifaqan wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna la shakka annabi ya tashi daga qudus daga makka zuwa qudus ne akan wannan dabba al-buraq amma daga qudus zuwa sama shine wanda babu tabbas akan wannan dabba aka yi tafiyan ko ba akan ta bane babu ittifaqi na malaman sunna amma daga makka zuwa qudus wannan babu makawa tafiyar an yi ta ne akan al-buraq ana isa qudus kafin su shiga masallacin sai malaika jibril ya huda wannan dutse sai ya daura wannan dabba kuma wannan ya inganta daga bakin manzon Allah ashe kaga dutsen ya zama wani muhimmin abu kenan tunda a ce maka wani dutse ne wanda malaika jibril ga abin da yayi gare shi to kuma akwai riwaya ta al-Imam al-Bazzar wanda yana al-Musnad al-Imam al-Bazzar hadisi na 4398 hadisin Buraida da har yanzu Buraida bin Husayn a wannan riwayar Buraida yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma kana laylata usriya bihi wannan dare da aka yi tafiya da manzon Allah fa'ata jibrilu sakharata malaika jibril ya iso wannan dutsen inji annabi sallallahu alaihi wasallam allati bi baitil maqdisi haka annabi faɗa wannan dutsen da yake masallacin qudus fa waba'a usbu'ahu fiha sai malaika jibril ya dora yatsansa akan dutsen fakaraqaha yana dora yatsan sai wannan dutsen ya huje sai ya huje yayi huji fa shadda bihi al-buraq saboda haka sai ya daura wannan dabba a jikin wannan dutsen akwai riwaya ta al-Imam Ibn Hibban hadisi na 47 fakaraqa jibrilu as-sakharata bi isba'ihi wa shadda biha al-buraq fakaraqa jibrilu as-sakharata ya zo da kalmar as-sakhra kuma ya zo da kalmar al-hajar kuma dukkan sun inganta daga manzon Allah kan ce as-sakhra al-hajar duk dai ma'anar su dutse ne wadannan riwayoyin gaba ɗaya zaka ga takhrijun sa silsilatu sahiha hadisi na 3487 wannan riwayar ita ce ta zo da bayani karara wanda aka samu alaƙar wannan dutse da tafiyar manzon Allah to sai na biyu wannan kuma ya zo a sahihu muslim shine hadisin 162 hadisin Anas bin Malik shi ma mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan labari na Anas manzon Allah yake utitu bil buraq an zo min da wannan dabba ta al buraq annabi sai ya bayyana ita wannan dabba wa huwa dabbatun abyad tawilun wa tadabba ce fara mai tsawo فوق الهمار تاتر جاكي ودون البغل بتكي الفدريبا يبأ حافره عند منتهى طرفه ينا أجا قفنسا عند غننسا يكي مقران غننسا سبو دس آبر قدو ونندبا سو دا نبي يصفن تو ونندبا يتي فركبته دا أكا كاومين دبا أمكا كينا من ذا الله يتي سينهو حتى أتيت بيت المقدسي har sai da na iso masallacin qudus yace da na iso masallacin qudus farabattuhu sai na daura dabba bil halqati allati yarbitu bihi al anbiya'u a wani zobe wanda annabawa suke daura wannan dabba zamu iya gane bambanci tsakanin riwayoyi guda biyu din nan wancan hadisi na Buraida manzon Allah ya danganta aikin ga mala'ika jibrilu kawai an iso masallacin Qudus, mala’ika Jibrilu ne ya huda wannan dutse ya ɗaura wannan dabba ta Al-Burad. Amma a riwaya ta Anas bin Malik, abinda manzo Allah yake cewa kuma wannan tana sahihu Muslim, da aka iso masallacin Qudus, annabi da kansa farabattuhu ya ce ni na ɗaure bil halqatin lati yarbitu biha al-anbiya, a wani zobe wanda annabawa nan suke ɗaura ita wannan dabba su ma idan sun hauta idan an zo masallacin Qudus. Kaga nan bayan annabi ya faɗi wannan sai ya ce summa dakhaltu al-masjida, sannan sai na shiga masallaci, wato sai da annabi ya ɗaura wannan dabban sai da ya ɗaure. Summa dakhaltu al-masjid, sai na shiga masallaci. Me ya nuna maka? Wannan dutsen yana waje ne, ba cikin masallacin ba. Amma a yanzu dutsen yana cikin masallaci ne, ba a waje ba, saboda akwai wani mai mulki da ya shigar da dutsen tun zamanin farko, saboda sha'ani na siyasa. Yana son mutane su yawaita ziyaran Qudus, saboda Makka ta nemi kubucewa daga hannunsa. To idan mutane na ziyaran Qudus, kaga zai samu kuɗin shiga fiye da Makka. Saboda haka sai ya sa aka gina masallacin Qudus gini mai kyau, aka shigar da wannan dutsen ciki, saboda mai ƙara falala. Mutane yanda suke ganin Ka'aba tana da albarka, sai ake ganin to idan ma akwai wani dutse mai albarka a jikin Ka'aba wanda ake taɓawa, ai kaga Qudus ma yana da nasa dutse. Sai shigar da wannan dutse, saboda haka mutane suka kama ziyaran Qudus saboda wannan dutsen, yanda kasan ake ƙoƙarin taɓa Al-Hajarul Aswad, haka nan mutane ke ƙoƙarin taɓa wannan dutsen. To Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa, sai da na ɗaura wannan dabban sannan na shiga masallaci. Sai ya ce fa sallaitu fihi raka'ataini, sai na yi sallah raka'a biyu, thumma kharajtu, sai na fito daga masallacin. Wannan yana sahihu Muslim, kamar yadda muka ce akwai babi da Al-Imam Muslim yayi, babul Isra'i bi Rasulillahi ila samawati, tafiyar Isra'i da aka yi da manzon Allah zuwa sammai, wa fardhi salawati, da kuma farlanta salloli da aka yi ga Annabi, shine hadisi na 162, yana sahihul Jami' Saghir, hadisi na 127. Kaga anan babu shakka wannan ya nuna mai ƙarin, ya nuna wato ƙarin muhimmanci ga wannan dutsen, ya nuna ƙarin muhimmanci ga wannan dutsen. Dalili kuwa, saboda Annabi ya ce na ɗaura dabban a wajen da annabawa suke ɗaurewa kafin ni. Kaga kenan ba ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, annabawa da yawa suna ɗaura dabban a wannan gurin. To illa dai hadisin Anas bin Malik bai tabbatar mana dutsen ne ba, ko ku ainihin ƙofar masallacin ne, amma dai ya nuna cewa kafin a shiga masallacin ne, kuma yadda ya zo a hadisin Buraida. Shi yasa da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya raunana wancan riwaya ta Buraida, amma daga baya sai ga ashe dai maganar guda ɗaya ce, maganar guda ɗaya ce. Illa dai kawai riwaya ta Buraida an kira dutsen ƙarara, amma a riwaya ta Anas bin Malik ba a ayyana dutsen ba, sai aka ce akwai wani zobe da ake ɗaure dabban. Ai, ko hadisin Buraida Annabi ya mana ishara da shi, tunda ya ce mala’ika Jibrilu ya huda wani guri inda aka ɗaure wannan dabba. Tushe sa malamai suke cewa saboda daɗewar da aka yi ba hau ita wannan dabba ba, wannan zoben sai ya toshe. Don haka da mala’ika Jibrilu ya zo sai ya huda shi, kaga ya dawo da ainihin mahallin da annabawa suke ɗaura dabba. Don haka labarin guda ne, amma ya ƙara falala game da ya ƙara nuna muhimmanci na wannan dutsen, tunda kaga ya nuna cewa annabawa tun daɗewa suna ɗaura dabban a jikin wannan dutse. Kaga ashe dutsen yana da muhimmanci. Kaga mun samu sahabi biyu. Na uku, Abdullah bin Mas'ud, shi ma ya ba da labarin hawar Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Burad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wannan dabba Al-Burad, lamma usriya bihi ila baitul maqdis, lokacin da aka yi tafiyar dare da shi tsakanin Makka zuwa Qudus. To a riwaya ta Abdullah bin Mas'ud yace thumma mabayna ila baitul maqdis, manzon Allah yace sai muka wuce daga Makka zuwa masallacin Qudus. Da muka iso farabattu dabbata sai na daura dabban bil halqati allati yarbutu biha al anbiya. Akwai wani zobe da annabawa suke daura dabban a jiki, yace salawatullahi alaihim. Kaga yazo daidai da hadisin Anas bin Malik. Sai annabi yace thumma dakaltu al masjida, sai na shiga masallaci. Ina shiga masallaci sai ga annabawa, ta sharrafa bihi al anbiya salawatullahi alaihim, man samma Allahu fi kitabihi, man samma Allahu azza wa jalla fi kitabihi wa man lam yusammi, wadanda Allah ya kira sunan su a cikin alqur'ani, da annabawan da ba a kira sunayen su ba, wato annabawan da annabi bai taba jin labarin su ba ma, sai ga suna a masallacin Qudus. Manzon Allah ya ce fa sallaitu bihim, sai na ba su sallah. Wannan riwaya ta Abdullah bin Mas'ud ita ce ma malamai suke ganin tana da rauni, don zaka ga hadisin as-silsilatu da'ifa, hadisi na 1598, amma Imam al-Hakim ya inganta, yana kitabul mustadrak, kuma hadisin yana musnad Imam al-Bazzar, kamar yadda ya rawaito hadisin Buraida. Allah ya kara musu yarda. Mutum na karshe shine Abu Sa'id al-Khudri, shi ma sahabi ne, Allah ya kara musu yarda. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana Sunanud Dharqutni, Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Abinda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa, wato ina datso ainihin ƙarshen maganar su, dan labarin suna da tsayi, dan labarin Isra'ili. Hatta ataitu baital maqdis, a hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yace sai da na iso masallacin Qudus, fa awsaqtu dabbati, sai na daura dabbana bil halqati allati kanat al anbiya tarbitu biha, ma wancan riwaya ce tarbutu biha, wanda duk daidai ne. Wato annabi sai ya ga wani guri inda annabawa suke daura na dabba, shi ma sai annabi ya daura dabban gurin. Kaga duk waɗannan riwayoyi sun nuna cewa lallai wannan dutse ya samu muhimmanci a tafiyar Isra'il. To wannan ya shine dalili na farko da yake nuna me wannan dutse na masallacin Qudus yana da muhimmanci, saboda bayaninsa ya zo a cikin hadisai da suka inganta daga manzon Allah. To sai muhimmancinsa na biyu, me ya dalilin da ya sa wannan dutse yake da muhimmanci? Wannan dutse ya taba zama alƙiblan musulman duniya gaba ɗaya, wannan dutsen na masallacin Qudus. Domin idan ka dubi tafsirin al-Imam at-Tabari na suratul Baqara, zaka ga ya ɗauko bayanin tabi'ai kamar Ikrima, kamar al-Hasan al-Basri, wanda kowannen su ya tabbatar awwalu ma nusikha min al-Qur'ani al-qibla kana anna zalika anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaqbilu sakhrata baitil maqdis. Farko lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina, idan za a yi sallah, manzon Allah yana fuskantar wannan dutsen ne. Za a ce maka annabi yana fuskantar masallacin Qudus, ba wai masallacin Qudus gaba ɗayansa ba ne, wannan dutsen da yake masallacin Qudus. Kuma asali shine alƙiblar Yahudawa, lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo garin Madina, fastaqbalaha annabi, sai annabi ya fuskanci wannan dutse ana sallah. Wannan ya zo cikin bayanin Ibn Taymiyya a Majmu'u Fatawa mujallal na 26 shafin 150. Don haka inda zaka dubi tafsirin aya ta 142 ta suratul Baqara, manyan tafsirai, Allah subhanahu wa ta'ala yake sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Za a samu wawaye waɗanda za su rika cewa me ya raba musulmai daga alƙiblarsu ta farko. Ashe kaga wannan aya ta nuna cewa akwai alƙibla ta farko, daga baya Allah ya canza ta. Shin sai Allah ya ce ka ba su amsa, qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kuma haka aya ta 144, Allah yake kannara taqalluba wajhika fi samai, mun ga yanda kake jujjuya ganinka a sama. Saboda annabi lokacin da ya dawo Madina yana ta sha'awar ina ma a canza mar al-qibla, shi ne sai Allah yake falan walliyannaka qiblatan tardaha, za mu hada ka da wata al-qiblan da ranka zai so. Sai Allah yake fa walli wajhaka shatran masjid al-haram, daga yanzu ka rika juya fuskarka idan za ka yi sallah, kana wato fuskantar masallaci mai alfarma shi ne na Makka, masallacin Ka'aba, kuma ba Annabi Muhammad kadai ba. Wa haisu ma kuntum, duk inda kuke, inji Allah, duk inda al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke, fa wallu wujuhakum shatrahu, ku juya fuskokinku, ku koma fuskantar masallacin Ka'aba. To kaga dai wannan aya ta nuna cewar da can al-qiblar ba ita bace, da can al-qiblar ba Ka'aba bane, dan ayar al-Qur'ani ta nuna karara, musamman wancan aya sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kaga ya nuna akwai wata al-qiblar da annabi yake kai, daga baya sai ya canza wannan al-qibla, sai aka koma fuskantar masallacin Ka'aba. Alhamdulillah, kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fuskantar masallacin Qudus, haka aka samu hadisai waɗanda suka inganta daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar Al-Bara'u bin Azib al-Ansari, hadisin sa yana sahihul Bukhari, babu salatu min al-iman, hadisi na 40, kuma na sahihu Muslim, babu tahwilil qibla min al-Qudus ila al-Ka'aba. Akwai ma wato babi da Imam Muslim yayi, an canza al-qibla daga Qudus zuwa Ka'aba, sunan babin kenan. Don haka hadisin muttafaqun alayh, hadisin Al-Bara'u bin Azib mutumin Madina ne, yayi bayanin hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah ya dawo garin Madina. Hadisin sa yana da tsawo, yace annahu salla qibla baitil maqdis, annabi yayi ta salla yana fuskantar masallacin Qudus, 16 shahran, sai da aka samu watanni 16, aw 17 shahran, ko kuma watanni 17. Duk wannan lokaci kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibla albayti, annabi yana sha'awar ya kasance ya samu umarni daga Allah ya koma fuskantar Ka'aba, yana sha'awa, amma kuma da yake umarnin Allah bai zo ba. Shi yasa kaga wancan aya Allah yake cewa qannara taqalluba wajhika fi samai, mun ga yanda kake jujjuya fuskarka ga sama, saboda kana son a canza ma al-qibla daga Qudus zuwa Ka'aba. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim. Kaga kenan annabi ya dade bayan hijira, inda shine Ibn Hajar yayi kokarin daidaita abinda Al-Bara'u bin Azib yake cewa, ko dai wata 16 ko watanni 17. Zaka gani a Fathul Bari mujallal na farko shafin 97 yace, amma a riwaya ta al-Imam Muslim ya zo karara, wanda babu wani shakka akan cewa wata 17 ne. Shi ne yake bayanin dalili, ya ce ai abin da ya sa aka samu wannan sabanin, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso Madina ya taho ne watan Rabi'ul Awwal. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina watan Rabi'ul Awwal, haka ya dinga fuskantar Qudus ana sallah, ba daina ba sai da Rajab na wata shekara. To Rajab din bata yi nisa ba, sai ga umarnin Allah ya sauko. Saboda haka in ka kirga daga wannan Rabi'ul Awwal zuwa wancan Rajab, za ka ga dalilin da ya sa aka samu waɗanda ke cewa wata 16, wani ya ce wata 17, la'akari da adadin kwanakin ya kawo bayani akai to amma kafin annabi ya taho Madina fa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka ina yake fuskanta to nan akwai sabanin fahimta illa dai wanda shi Ibn Hajar ya kawo bayanin duka a karkashin hadisin Al-Bara ibn Azib Fathul Bari yana mujallal na farko shafin 84 yana cewa innal ulama ikhtalafu fil jihati allati kana an-nabiy yatawajjahu ilayha lis-salati wa huwa bi Makka a lokacin da annabi yake garin Makka ina yake fuskanta idan zai yi sallah akwai sabanin fahimta da aka samu akwai kamar Abdullah ibn Abbas shi yana cewa tun annabi yana Makka yana fuskantar Qudus amma kuma baya ba ma al-qibla baya wato annabi zai fuskanci zai sa Ka'aba gabansa amma kuma yana fuskantar masallacin Qudus kaga yana hada su gaba daya kenan to akwai fahimtar da ta nuna Ka'aba ce kadai annabi yake fuskanta sai da yayi hijira ne ya fuskanci Qudus tsawon watanni 17 ko 16 to la shakka dai wannan ya tabbatar manzon Allah ya fuskanci Qudus Al-Qur'ani ya tabbatar hadisin manzon Allah ya tabbatar kaga ga ayar Al-Qur'ani ta suratul Baqara ta gaya mana ga kuma hadisin Al-Bara ibn Azib hadisin Abdullah ibn Abbas da wasu sahabbai waɗanda suka bada labari daban-daban ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta fuskantar masallacin Qudus to haka za a ce maka ya fuskanci Qudus a littafin Al-Manarul Munif Ibn al-Qayyim al-Jawziyya littafin yana inganta hadisai yana bayani game da hadisai waɗanda bayanin su yazo a cikin kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi yana magana akan su to yakan yi ta'liqi ma hadisi in ka dubi shafi na 93 yace sahha annahu usriya bihi ilai ba shakka hadisi ya inganta cewa a ina ne aka dauki manzon Allah daga ƙasa zuwa sama ba a Makka bane a Qudus kaga kenan ashe Qudus na da muhimmanci Qudus yana da muhimmanci wannan don haka don annabi ya ta fuskantar Qudus kaga akwai dalili musamman hadisai da muka karanta annabi yace an hada annabawa gaba ɗayan su da waɗanda sunayensu suka zo a cikin Al-Qur'ani da waɗanda ma Allah bai kira sunayensu ba an hada su a masallacin Qudus kaga ya nuna me muhimmancin masallacin Qudus kuma ya gwada cewa al-qibla ce ta annabawa gaba ɗaya ashe kaga shi annabi ba zai so ya saba ma annabawan ba don haka manzon Allah yake fuskantar masallacin Qudus illa babu wata hujja da ta nuna Allah ne ya ce ya rika fuskantar masallacin Qudus kar mu manta cewa Allah ya yi ma annabi izinin aiki da fahimtarsa kafin umarnin Allah ya zo saboda haka yasa annabi sai ya yi aiki da fahimtarsa domin da annabi ya yi hijira ya dawo Madina ya taras akwai Yahudawa manzon Allah ya tuna cewa Allah ya yi tafiyar Isra'i da shi aka dauke daga Makka aka kai shi Qudus daga Qudus aka kai shi sama to idan a garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar Qudus Ka'aba kaga wannan zai iya baka fahimta cewa ashe Qudus yana da wani tasirin da Ka'aba kuma bai da shi saboda me sai da aka dauki manzon Allah daga Ka'aba din aka kai shi Qudus kafin nan daga Qudus aka haura da shi sama don haka yasa idan annabi ya fuskanci Qudus yana sallah ba shakka akwai dalili to amma da shike ba umarnin Allah annabi ya yi aiki da fahimtarsa kuma Allah ya mar izini shi yasa manzon Allah jifa sai ya riga daga ido dan yana tunanin ko dai Allah ya tabbatar da shi akan wannan fahimtar ko Allah ya raba shi da wannan fahimta ya zabar masa al-qibla mafi alkhair shine Ibn al-Qayyim yace babu shakka a ina ne aka dauki manzon Allah zuwa sama masallacin Qudus ba Ka'aba ba wa annahu salla fihi kuma babu shakka manzon Allah da ya shiga masallacin Qudus yayi sallah dan ya tabbatar mana ya sallah raka'a biyu kuma yace wa ammal mursalina ya limanci manzanni fi tilka salati a wannan sallah wa rabata buraqa ya daura wannan dabba ta al-buraqu bi halqati al-babi a zobe da yake jikin kofa wa urijan bihi minhu daga nan aka dauki manzon Allah aka tafi da shi sama me yake nuna maka Qudus yana da wani muhimmanci a musulunci gaba daya kuma ba wai ga manzon Allah kadai ba hatta manzanni gaba dayan su saboda haka yasa Allah yake tabbatar da wuri ne mai albarka in ka dubi suratul isra wuri ne mai albarka wanda dalilin haka yasa Allah ya dauki manzon sa daga makka ya kai shi kafin a tafi da shi sama to shine ibnu qayyim yace al ittijahu bis salati laysa huwa nahwu jihatil baitil maqdisi bi suratin amma ko dake zaka ji an ce annabi yana fuskantar Qudus yayi wata 16 ko 17 ba Qudus bane innama huwa fi haqiqatil amri nahwa nuqtatin bi ainiha a jikin Qudus din ina ne annabi yake fuskanta yace wa hadhihi nuqtatul muhaddada hiya sahra wannan dutsen shine wanda wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta kuma al-imam at-tabari na kawo bayani akan ya tabbatar da wannan zaka gani a tafsirin sa tafsirin tabari ga wadannan ayoyin suratul baqara kana yastaqbilu sakrata baitil maqdis manzo Allah lokacin da yake madina yana fuskantar Qudus ba wai Qudus gaba daya bane wannan dutsen ne kuma in ka dubi littafin tafsiri tafsirin al-kashaf ma al-imam az-zamakhshari tafsirin al-imam al-baydawi tafsirin fathul qadir na al-imam ash-shawkani al-imam ash-shawkani ya kawo bayanan shi ma yana mujallal na farkon shafi na 234 anna rasulullah kana yusalli bi makkata ila al-ka'ba lokacin annabi yana makka yana fuskantar ka'ba thumma umira bihi ila sakrati baitil maqdis ba'da al-hijra bayan annabi ya bar makka da yazo madina sai aka ce to ka fuskanci wannan dutse na masallacin Qudus zaka gani a littafin tafsiri da yawa to kuma wannan ba shakka dalili ne na biyu wanda ya nuna muhimmancin wannan dutse kuma manyan malamai sun yi magana akai kamar Ibn Taymiyyah littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim bayan mun yi magana akan ya kawo bayanin a littafin sa Majmu'u Fatawa haka nan kuma littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim yayi magana mai tsawo a game da wannan dutse yana juz'i na 811 haka Majmu'atur Rasa'il Kubra mujallad na 62 Ibn Taymiyyah yace kanat qibla wannan dutsen shine ya tabbata al-qibla thumma nusikha sai aka goge da can al-qibla ne sai aka goge kuma wannan dutsen shine al-qiblar Yahudawa har yanzu falam yabqa fi shari'atina ma yujibu takhsisuha bi hukmin shine Ibn Taymiyyah yace to an riga an goge idan ma dutsen yana da wani kima wata kima a da sai ce to an goge laysa fi ash-shari'atina ma yujibu takhsisa yawm sabti kamar yanda ka san magana ce ta al'amarin asabar ga Yahudawa haka wannan dutse yake ga Yahudawa idan ma annabi da ya fuskanta daga baya Allah ya goge haka ma ibn al-qayyim jawdi ya faɗa a littafin al-manarul munib wanda yana shafi na 88 arfa'u shay'in fi sakhara babban abin da ya shafi wannan dutsen babban al'amari da ya kamata mu gane ibn al-qayyim yace innaha kanat qiblatal yahud yanda ka san yanzu muna fuskantar ka'aba mu yi sallah yahudawa kuma wannan dutsen suke fuskanta waye fil makani ka yawmi sabt fi zaman kamar ranan asabar ne da suke daraja shi to idan ana maganar a guri a duniya ina suka fi darajawa wannan dutse to mu kuma fa sai Allah ya canza mana ibn al-qayyim jawziya yace abdallahu biha hadhihi al-ummah al-muhammadiyya Allah sai ya canza mana da me al-ka'batal baital haram Allah ya canza mana da ka'aba a maimakon wannan dutsen saboda haka wannan dutsen ba shi da wani kima kuma sai yace kullu hadisin fi sakhra duk wani hadisi da kaji an ruwaito in dai akan falalar wannan dutsen ne ibn al-qayyim yace fa huwa kazibun muftara ƙarya ne kirkira aka saboda ka babu wani hadisi da yake nuna wannan dutsen yana da wata falala amma idan ka dubi yadda suka dinga ruwaito hadisan ƙarya za a ce maka wal qadamu fiha ai akwai in ka je ka kalli dutsen zaka ga inda annabi ya taka sai wurin yayi rami lokacin da annabi zai hau tsani sai ce wannan ƙarya ne mimma amilatu aidil muzawwirina malamai ne waɗanda suke shirya ƙarya alladhina yurawijuna laha liyaksura sawadu zairina an samu malaman da suka dinga shirya hadisan ƙarya game da wannan dutsen saboda me saboda mutane su yawaita ziyaran Qudus don haka babu wani hadisi da ya inganta game da falalar wannan dutse gaba ɗaya babu in ka dubi kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi mujallad nabi shafin 309 ya tattaro hadisai da yawa waɗanda suka yi magana a kai haka ma littafin Ibn Taymiyya Iqtida'u Siratul Mustaqim juz'i nabi shafin 346 haka ma littafin sa Majmu'u Fatawa mujallad na 26 shafin 150 Ibn Taymiyya yace to ya kamata mu sani as-safaru ila al-masjid al-aqsa kai tafiya daga garinku zuwa masallacin Qudus والصلاه فيه كاي صلاه ا ciki kamar yadda annabi ya riga ya ga mana raka'a nawa yayi biyu an gama ka tashi daga garin ku ka je masallacin Qudus kai nafila raka'a biyu wa du'a kai addu'a wa zikru kai zikri wal qira'atu kai karatun alqur'ani wal i'tikafu kai i'tikafi mustahabbun jibun tabi'a wannan abu ne wanda ake son kowanne musulmi yayi sai dai fi ayi waqtin sha'a a kowanne lokaci kaga dama zaka je kai ziyarar masallacin Qudus ibada ne kamar yadda manzon Allah ya ziyara me ake a masallacin Qudus iyakar abinda manzon Allah ya nafila raka'a biyu in ka zauna kai zikiri da addu'a da karatun alqur'ani ko kai itikafi wannan babu laifi musamman ma da yake akwai hadisi wanda ya nuna falalar itikafi a masallace guda uku sai ce sawa'un kana amal hajji aw ba'dahu shekaran ana aikin haji ko ba a aikin haji wannan babu laifi la yaf'alu fihi wa fi masjidin nabi kar ka yadda kai wani abu a wannan masallacin illa ma yaf'alu fi sa'iril masajidi wato kar ka dauka akwai wani abu daban da za a yi a masallacin Qudus wanda yafi wanda kake a masallacin garinku yanda ka san sallar da za ka yi a masallacin garin nan to haka ma sallar masallacin Qudus ba bambanci abinda Ibn Taymiyya yake cewa babu inda zaka je ka taba ko saboda ka samu falala kamar misali Ka'aba kaga ita Ka'aba akwai inda zaka shafa ka samu falala ko Allah ya gafarta ma zanubi amma hatta masallacin manzon Allah shi ne garin Madina babu inda zaka taba ka samu falala iyakar abinda zaka yi ka samu lada shine sallah kur yace walaysa fiha shay'un yatamassahu bihi masallacin Qudus da masallacin Madina babu wani guri da za a shafa shi wala yuqabbalu babu inda za a sumbata wala yutafu bihi ba a dawafi kaga ba kamar Ka'aba bane haza kulluhu laysa illa fi fil masjid al haram khassa wannan ya takaita ga masallacin Ka'aba kadai don haka idan mutum ya samu tafiya Qudus iya abin da zai yi kenan karkace zaka je ga wani dutse ba shi da wani tasiri ta wajen ibada to sai mu ci gaba da karatu yace qala Khalid bin Ma'dan al-Himsi shi wannan malamin Himsu ne wani babban birni wanda yayi suna ta wajen hada malamai a tarihi to shi wannan malamin Khalid bin Ma'dan tabi'i ne yace as-sakaratu wannan dutsen aqrabu ila as-sama'i yafi kusa da sama bi 16 milan da mil 16 wato yana cewa shi wanda malami yace a duniya gaba daya ina ne yafi kusa da sama sai ce wannan dutsen ne wato yana nufin shi yasa aka dauki annabi daga makka aka kai shi wannan dutse saboda dutsen yafi zama kusa da sama ta ina dutsen yafi zama kusa da sama yake da mil 16 wannan yana daga cikin abin da Ibn al-Qayyim al-Jauziyya ya faɗa mana a littafin Al-Manarul Muni shafi na 88 yace kullu hadithin fi safra fa huwa kadhibun muftara, duk wani labari da ka ji an faɗa game da wannan dutse ƙarya ce. Wannan shine kuskuren wanda ya rubuta littafin nan da zai kawo irin wannan magana wanda ba shi da hujja imma ta Al-Qur'ani ko ta hadisin manzon Allah. In ka dubi tafsirin al-Imam al-Alusi farkon suratul Isra'i shine tafsirin ruhul ma'ani, al-Imam al-Alusi ya kirga ƙarerakin suna da dimbin yawa, wa min al-akaz akazib al-mashhura, yace daga cikin ƙarerakin da aka yi game da wannan dutsen, annahu lamma arada al-uruja, lokacin da annabi ya yi yunkurin zai haura, sa'ida ala sakhrati bayt al-maqdis, lokacin da annabi ya haura kan wannan dutse, wa rakiba al-buraqa, to a wannan riwayar annabi da ya hau kan dutsen ya hau kan al-buraq, kaga yana gwada an dawo ga fahimtar Huzaifa kenan cewa tafiyar da aka yi zuwa sama akan al-buraq ne. To da annabi ya hau kan al-buraq famalat as-sakhra, sai dutsen ya karkata, wartafa'at litalhaqahu, al-buraq ya yi tsalle zai tafi da annabi sama, sai dutsen ma ya yi zabura zai bi manzon Allah saboda tsabar son annabi sallallahu alaihi wasallam. To dutsen ma ya so ya bi, fa amsakat hal mala'ikatu, sai mala'iku suka kama dutsen suka rike, saboda ka kaga dutsen ya zabura ta sama sai mala'iku suka rike shi, fa fi tarafin minha atharu qadamihi sharif, saboda ka inda zaka je kan dutsen wai zaka ga shatar kafafun annabi kuma ƙarya ne, wa fi tarafil akhari athar, kuma in ka wato in ka zo ta kasan dutsen zaka ga alamar takun annabi da yayi ya hau kan dutsen, in ka je ta ƙarshen saman dutsen za ka ga hannuwan mala’iku da suka riƙe wannan dutsen. To kaga abin ya zama shiririta, fahiyar waƙifatun fil hawa’i, wasu ma labaran suna nuna maka kuma har yanzu suna yaya da irin waɗannan labarai a ce maka dutsen baya ƙasa, wayin ka je za ka gan shi suspending, shi ba a ƙasa ba shi ba a sama ba, labarai waɗanda suke ba su da asali wanda malamai sun yi ta magana a kai, kuma babu shakka waɗannan labarai ba su inganta ba. To sai mu ci gaba, ya ce waƙalu, kuma malamai suna cewa wa huwa bil ufuqil a'la, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin Al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu bil ufuqil a'la, a sararin samaniya mafi ɗaukaka, sarari mafi ɗaukaka, ya'ani wato ana nufi fauka sama'i sabi'a, a sama ta bakwai, kuma gaskiya ne. A ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu? Asalin halittarsa shine Allah ya ce al-ufuqul a'la, sararin samaniya mafi ɗaukaka, mafi ɗaukaka shine sama ta bakwai. Wannan daidai ne. Sai ya ce qala ba'd al-ulama, wasu daga cikin malamai haka ne ko suna cewa fi hadhihi al-ayati, waɗannan ayoyi dalalatun, suna samar da dalili ala anna Allah ala kulli shay'in qadir, wanda ke nuna cewa Allah mai iya komai ne kuma gaskiya ne. Wa annahu la yatawassalu ila ma'rifatihi wa ma'rifati sifatihi, ba zai yiwu ka iya sanin Allah ko sanin siffofin Allah ba, bil ma'quli, ta hanyar tunani, wa bil qiyasi, ko ta hanyar kwatance, bil ma'quli wal qiyasi, shi Allah ba yiwuwa ka san shi ta amfani da hankali ko ta hanyar kwatance ba zai yiwu ba, kuma gaskiya ne. Domin da me zaka yi kwatancen Allah? Babu abin da zaka yi kwatance da Allah. Laisa kamithlihi shay'un, duk abin da ka gani ba haka Allah yake ba. To kaga kenan Allah ba a kwatancensa. To sannan kuma kwakwalwarka ma ba za ka taba iya hankaltar zatin Allah ba. Ta yaya za mu san Allah? Sai ce bal بطريق التصديق تهنير غسكان تا مغنر الله دا تمنزان الله والإيمان أي إيماني دا أبين دا الله يفتا دا كما أبين دا منزان الله يفتا تسيك هاو بابي نكر شيء خصل دينا دا علاقة نما دينا فسر كلمومي دا سكزوني تفير إسرائي تندا أبين هاوان أنا كيران سأل براكو yana so ya gaya mana hikmatu tasmiyatil buraqi buraqa me yasa aka kira wannan dabban da suna al buraq dabbar da annabi ya tafiyar isra'i akanta sai ce kila an ce inna ma summi al buraqu buraqan abinda yasa aka kira wannan dabban da sunan al buraq abinda yasa aka kira ta da wannan suna li sur'ati sayrihi saboda saurin gudunsa saboda saurin gudunsa shi yasa shabihan bi barqis sahabi sai ya zama yana kama da walqiya wato na hadari kan misali hadari ya hadu walqiya ka duba saurin da yake to shi yasa sai aka dauki kalmar albarqu ya zama shine asalin suna da aka dora ma wannan dabba alburaq wato yana da alaka da tsabar gudun dabba domin babu abinda zai iya tafiya da mutum daga nan doron kasa ya kai shi sama ta bakwai a dawo a cikin awa 12 wato in ba kamar wannan dabba ba tunda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana ta yi shekara 1000 ne wanda alqur'ani ya faɗa ka wace irin dabba ce za ta keta wannan tazara a je ayi tafiyar har akai annabi gurare daiwa yaga ayoyin Allah subhanahu wataala wannan dabba sai dabban da tafi kowace dabba gudu ita kuwa gudun ta yana kama da walqiya shi yasa aka kira ta alburaqu saboda me li sur'ati sayrihi sai ce kamar wa fi hadisul murudi ala sirati kamar yanda aka bada labari yanda mutane za su wuce kan siradi ba shakka hadisul siradi yazo da wannan bayani wanda zamu karanta a gaba insha Allah idan aka shimfida gadan siradi mutane da za su ketare wannan gadan tafiyar su ba daya bace minhum man yamurru kalbarqi wani zai wuce kan siradi kamar walqiya Allah ka samu ne wani ya wuce kafin ka ankara mai na gidan aljanna wa minhum man yamurru karrihi wani zai wuce gadan siradi kamar tafiyar guguwa babu shakka iska ma tana sauri shi yasa kake ji tana barna a kasashen yamma tace ma iska tana tafiyar gudun da take yafi mil 200 ai kaga gudun ba kadan ba shi yasa in tabi gari gaba ɗaya sai wuri ya zama kufayi to wani zai wuce gadan siradi yanda ka san walqiya wa minhum man yamurru karrihi ko wa minhum man yamurru kalfarasil jawadi wani kuma zai wuce siradi kamar wato doki wanda yake mai sukuwa wa qala ahlul lugha to masana harshen larabci suna cewa albarikatu da larabci me ake nufi da albarika as-sahabu hadari ne zatul barqi wanda yake da walqiya idan hadari ya hadu ya zama yana da walqiya sai a kira wannan hadarin albarika wato hadari mai walqiya ya hadu wa kullu shay'in tatala'la duk abin da ya zama yana kyalli fa huwa barikun da larabci wa yuqalu lisayf lisuyufi hatta takubba takubba akan kira su bawarik saboda takubba suna walqiya suna kyalli kaga duk da yana da alaka da sunan wannan dabba alburaq wanda yake nuna maka saurin tafiyarsa fa in kila idan aka ce lima urija bihi ila samai ala alburaqi me yasa aka haura da annabi zuwa sama akan wannan dabban wato a tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisi da suka yi bayani za su nuna maka tafiyar manzon Allah an yi ta ne akan alburaq amma dawowar manzon Allah babu wanda zai gaya maka akan me ya dawo lam yanzil inda munsarifihi alai lokacin dawowansa bai sauka ba kila urija bihi alal buraqi asali wajen tafiya haurawa aka dora shi akan alburaq saboda me izharan likaramatihi saboda a nuna ma duniya darajar manzon Allah ba wai kudaran Allah bane shi Allah yana da iko, saboda haka in yace a kiftawa ido a kawo manzo an gama, amma saboda ya nuna ma annabawa da halittu na sama ya nuna musu darajar manzo Allah, sai aka aiko mai dabban da za ta dauke shi a kai shi. Waqila na'am walam yunzal bihi, haka ne, ba a sauko da annabi alaihi akan dabbar alburaku ba wajen dawowa, sai zama ba a ce ga dabbar da annabi ya dawo akai ba. Duk hadisan babu wani hadisin da zai nuna maka ga dabbar da annabi ya dawo akai. Me yasa? Idharan li qudratillahi ta'ala, saboda a nuna maka kuduran Allah. Karka dauka wai dama akwai bukatar sai da wannan dabba za a keta wannan nisa, in babu wannan dabba Allah ba zai iya ba. Wajen dawowa sai aka bar maganan dabba, sai zama Allah da kuduran sai saukar da manzon shi. Waqila kuma aka ce dalla bis suudi, hawar annabi tana nunawa suudi alaihi alal nuzuli bihi alaihi, haka ne ko? Akwai malaman da suke ganin hadisin al-Isra ya dace da balagar al-Qur'ani, wato shi Allah in ya tashi magana wani lokaci in ya faɗi magana ɗaya ba sai ya faɗi ta biyun ba, kai ma ka sani kawai. Maimaita na biyun yana daga alamar rashin ƙwarewar magana, saboda kai sa al-Qur'ani zaka ga Allah ya tsara shi akan hikima da ilimi. Misali anan, shi ne ba mu anan, misali anan, an gaya maka tafiyar manzon Allah, to sai aka ki bayanin dawowa, ai kai ma ka sani. A ce wajen tafiya ya hau alburaku, to dan me ma za a gaya maka wajen dawowa ya hau alburaku, ai maimaici ne wanda bai da ma'ana. To sai ya bada misali cikin Al-Qur'ani inda aka samu irin wannan, yace kamar misali a suratul Nahli, a suratul Nahli aya ta 81, Allah yace waja'ala lakum sarabila taqikumul harra, Allah ya sanya muku tufafi da suke kare ku daga zafi, sai yayi shiru. Kana nufin a duniya bamu da tufafin da yake kare mu daga sanyi? Kaga Allah ya faɗa ya bamu tufafi da ke kare mu daga zafi, sai yake faɗan sanyin ya ci gaba da maganarsa. Yana nuna me da sanyin ma? To kaga wannan ya nuna idan Allah ya faɗi ɗaya ba sai ya gaya maka ɗayan ba. Idan an ce an kai annabi sama, ai ba sai an gaya maka an dawo da shi ba. Idan aka ce an ba ku tufafi da suke kare ku daga zafi, shine sai yace ya'ani al-harra wal barda. Kaga yana nufin an ba ku tufafi masu kare ku daga zafi, tufafi masu kare ku daga sanyi. Haka in ka dubi ayat da ta zo a suratu Ali Imran aya ta 26, qulillahumma, da Allah yace biyadikal khairu, ko al-khairi yana hannunka, sai Allah ya shiru. Kana nufin sharri yana hannun waye? Yana hannun Allah. Da alkhairi da sharri duka tsarin Allah ne, amma da Allah ya ce biyadikal khairu sai aka shiru, wato shine sai ya ce alkhairu wa sharru biyadika, ai alkhairi da sharri duk suna hannunka. To sai ya kawo bayani na ƙarshe, shine bayanin Huzaifatu binul Yaman. Wannan bayani na Huzaifa shine kadai yake nuna cewar wannan dabba ta al-Buraq ita ce annabi ya tafiya a kanta tsakanin Makka zuwa Qudus, da kuma tsakanin Qudus zuwa sama. Kamar yadda muka yi bayani a baya, babu wata hujja ƙarara da ta nuna ga abinda annabi ya hau lokacin da za a yi mi'raji. Babu shakka tsakanin Makka da Qudus an yi tafiya ne akan al-Buraq, amma tsakanin Qudus da sama fa, wannan hatta tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabanin fahimta, saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu ta inda ya fito ya bayani karara, illa dai kamar hadisin Anas yace summa urija bina ila sama'i, sai aka haura da mun zuwa sama. Hadisin yana sahihu Muslim. To amma shi Huzaifa, shi yasa ya kawo maganar Huzaifa a ƙarshe. Me Huzaifa yace? Ma za ya la bahara al-buraqi, annabi bai bar doron wannan dabbar ba hatta raja'a, har sai da annabi ya dawo. To kaga wannan hadisin ya nuna tafiyar da kuma dawowa. Kaga shi abinda Huzaifa yake tabbatarwa, tafiyar annabi yayi ta ne akan dabbar al-buraq, dawowa ita ma annabi yayi ne akan dabbar al-buraq. Wannan ya inganta daga Huzaifa, amma inda aka samu akasi Huzaifa bai ce annabi ne ya faɗa min ba, kaga kenan fahimtar sa ne, sallallahu wa sallam alai. Don asali hadisin riwayar Huzaifa yace utitu bil buraq, manzon Allah yace an kawo min dabbar al-buraq, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hiya dabbatun abyad, wata dabba ce fara, tawilun, tana da tsawo, fawqal himari, kuma ta dara tudunta ya dara jaki, wa dunal bagli, kuma bata kai alfadari ba, kaga kenan ita wannan dabba ta fi jaki tsayi da kuma alfadari, amma tudu fa shine manzon Allah ya bayyana tudunta. Wannan dalilin yasa kaji annabi yana cewa da shi da mala'ika Jibril sun hau kai, da shi da mala'ika Jibril. To sai annabi ya ce ya ba'u hafirahu inda muntaha tarafihi, to nan iyakar abin da annabi ya faɗa kenan. Sai Huzaifa kuma a bayaninsa ya ce falam yuzayil bahar al-buraqi, na'am, akwai riwayar da shi ya tabbatar annabin ne ya faɗa, falam nuzayil zaharahu ana wa Jibrilu alaihi salam, ba mu gushe ba muna doron wannan dabban da ni da mala'ika Jibrilu, amma annabi bai ce har muka hau sama ba, shi dai abinda manzon Allah ya ce ba mu gushe ba muna kan doron wannan dabba. To kaga manzon Allah yana nufin tsakanin Makka zuwa Kudus kenan, koko annabi yana nufin daga nan Kudus har zuwa sama da dawowa. Shi yasa sai Huzaifa ya fahimci cewa abinda manzon Allah yake nufi da ba mu gushe ba, wannan dabban a kanta ne aka yi tafiyar gaba ɗaya, duk wata tafiya da manzon Allah ya yi a wannan daren ya yi ne a kan ita wannan dabba. Don haka yasa hujjar hadisin Huzaifa ya zamanto ta fi inganci. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 874 da kuma hadisin 162. Mu ƙarasa, ya ce wa amma ma ruwiya, amma labari da aka ruwaito, anna Ibrahim alaihi salam, cewa annabi Ibrahim kana ya zuru ibnahu Isma'il, ya kasance yana ziyartan ɗansa. Ka san annabi Ibrahim yana ƙasar Filistin ne, annabi Ibrahim da shi da iyalansa suna ƙasar Filistin, a garin da annabi Ibrahim yake ana kiran shi Madinatu Khalil, wannan gari yana nan har yanzu, kuma ana cewa kabarin annabi Ibrahim din ma yana nan har yanzu. To annabi Ibrahim a nan yake zama da shi da sauran yaransa. Ai dama Allah ya yi umarni ga annabi Ibrahim ya ɗauki annabi Isma'il da mahaifiyarsa su kaɗai ya kawo su Makka ya aji, saboda haka annabi Ibrahim ya ɗauko su ya kawo su Makka ya aji, ya koma Filistin ya ci gaba da zaman shi. To amma tunda ya aji iyalinsa, ai kaga zai rika ziyararsu. To shi yasa malamin nan ya ce akwai labari da aka samu idan annabi Ibrahim zai ziyarci Hajara da annabi Isma'il, kana ya zuru ibnahu Isma'il alaihi salam alal buraq, akan wannan dabbar annabi Ibrahim yake hawa kafin kiftawar ido, sai ga annabi Ibrahim a garin Makka. Wato wannan dabbar annabi Ibrahim yake hawa sai ta kawo shi Makka ya ziyarci ɗansa da kuma Hajara. Shine sai ya ce fahiya dabbatul lati rakibaha rasulullah, saboda ka wannan ita ce dabbar da manzon Allah ya hau, lailata usriya bihi, a daren da aka yi wannan tafiyar da shi. Kaga dai ita wannan dabba ta al-buraq ita ce dabban da annabawa suke hawa, kamar yadda ya zo ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya tabbatar annabawa suna hawanta, annabawa suna hawanta. Kaga ya gwada cewa ba shi kadai bane. To wannan ya nuna babu shakka ita wannan dabba tana da wata falala ta musamman, domin halitta ce da Allah ya ware ta saboda hidimar annabawa da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun iso ƙarshen juz'i na mujallad na farko na wannan littafin. Insha Allah karatunmu na gaba za mu shiga mujallad na biyu. Dama shi wannan littafin yana da volume guda biyu ne, da Allah ya sa mun kawo ƙarshen rabi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka karanta a ciki, kuma Allah ya gafarta mana kurakurai, Allah ya taimaka mu iya karanta volume na biyu din, mujalladi na biyun, kuma za mu yi kokarin nema idan ma akwai wanda Allah ya hore ma sai kokarin sayo mana don a same su da yawa. Ba mamaki muna ga volume na biyu din ba su da yawa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.